This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba, 3 ga watan Yulin shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar yaki da cututtuka a Najeriya ta ce mutane 2,300 ne suka mutu sakamakon barkewar kwalara a jihohi da dama a ƙasar. Akan wannan batu ne kuma muke so ku kira ku bayyana mana wani mataki kuka ɗauka a yankunanku don kaucewa kwalara wadda ta ɓarke a wasu sassan Najeriya. Kamar kullum, lambarmu ita ce 202-980-6850, sai a kira mu a bayyana ra'ayi. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ba muna tafi da shirin na kasa na Sulemin Muni Barma, wanda a yau shirin ya leƙa jihar Maradi a jamhuriyar Nijar, inda wani mai bukata ta musamman yake taka rawan gani a harkokin canji, wanda a baya ya ce ya kwatanta yin sana'o'i da dama. To amma kafin nan, ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Kungiyar Hezbollah ta ce wani harin da Isra'ila ta kai daga ta sama ya kashe wani babban kwamandan kungiyar mai hedikwata a Lebanon a daidai lokacin da ake dada zaman ɗarɗar tsakanin ɓangarorin biyu. Wani bayani daga kungiyar ta Hezbollah ya ce an kashe kwamandan mai suna Muhammad Na'aman Nasir a yau dinnan Laraba a wani hari da aka kai daura da birnin Tayar mai gabar ruwa. Idan an tuna, Talib Abdullah, wani kwamandan Hezbollah, shi ma ya mutu a watan jiya a wani hari da Isra'ila ta kai daga ta sama. Tun daga ranar 7 ga watan Oktoba, lokacin da aka fara yakin Gaza, biyo bayan wani hari da Hamas ta kai kan Isra'ila, Hezbollah ta shiga musayar wuta a kusan kulle yomin da sojojin Isra'ila. Hamas da kungiyar Hezbollah dai mai samun goyon bayan Iran kawaye ne. Adadin mutanen da suka mutu sanadiyar turmutsutsi a wani wurin taron addinin Hindu a jihar Uttar Pradesh ta arewacin kasar India ya karu zuwa 121. Wani majistaren gunduma mai suna Ashish Kumar ya gaya ma manema labarai cewa al'amarin ya auku ne a wani ƙauye mai nisan kilomita 200 kudu maso gabashin New Delhi, babban birnin ƙasar, yayin wato da cincirindon jama'a ke saurin barin wani wurin taron Hindu da ake kira Satsang, wanda shugaban addini na wurin Bola Baba ya shirya. Wani rahoton 'yan sanda ya ce wani binciken farko ya nuna cewa mutane wajen 250,000 aka cunkusa a cikin wani ƙaramin tanti inda hidimar ta gudana, abinda ya yi matuƙar zarce 80,000, wanda shine adadin da hukumar yankin ta ƙayyade. Jami'an gwamnatin Ukraine yau Laraba sun ce mutane a ƙalla 4 sun mutu a wasu hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa da Rasha ta kai. Gwamnan Dnipropetrovsk Sergei Lasan ya faɗi ta kafar Telegram cewa sojojin Rasha sun hallaka mutane 3 kuma sun raunata wasu 18. Ya kuma ce akwai ɓarna da tashe-tashen gobara sanadiyar hare-haren. A yankin Kharkiv na arewa maso gabashin ƙasar kuwa, jami'ai sun ce wani harin Rasha ya yi sanadin mutuwar wani mutum da kuma raunata wasu 4. Haka zalika, harin ya lalata gidaje 10 da wasu wuraren kasuwanci. To karfa a shafa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin agaji da ke aikin ceto a kan iyakar Nijar da Libya sun ce sun gano garwakin bakin haure sama da 50 a cikin hamada, waɗanda alamu ke nuna cewa tsananin kishirwa ya kashe su sun kuma ceto wasu sama da 200 kwamandan masu koko shugaban masu jigilar wato waɗanda masu jigilar suka zubar wato suka zubar da su cikin hamada shugaban koko Lawal Tahir shugaban kungiyar agaji ta Lamfon Sahara da ke aikin ceto bakin hauran yayi kiran wato yayi karin bayani ma wakilin sashen Hausa Hamid Mahmud kamar haka
wanda suke mutu cikin sahara yawa ga dashi mu da hannunmu abinda muka samu muka binne muka kai dai kamar mutum ko 50 amma abinda masu rai wanda sun tar rasa ruwa ko motsin span abinda muka kawo su gari da kai ko cikin ya kai mutum da gidin da wannan mata yara ko wani abubuwa
yawaitar mutuwar bakin haure ko ake zubar da su a cikin hamadar sahara ya tada hankulan kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama matuƙa inda suka nuna damuwar su dangane da hakan Sani Iro na kungiyar kare haƙƙin bil'adama cewa da ANDDH
ba gaskiya bane a ce an dauki mutum an tai da shi cikin sahara su ya da cikin daji kuma su shi wanda aka bakin ba ruwan shi da kula da ni na bada akai mun su Libya
tun dai bayan soke dokar haramta safarar bakin haure da gwamnatin mulkin sojin Niger ta yi a shekarar ta gabata 2023 ake samun yawaitar mutuwar bakin haure waɗanda masu jigilar su suke zubar da su a cikin hamada Abdulrahman amma mamba kungiyar da ke aikin jigilar bakin haure a Agadez
abinda muke so gwamnati da jami'an tsaro waɗanga mutane masu furodikin mutane ya kamata gaskiya doki musu mataki a bar mutane su zo kamar yadda ake aiki da in sun fito Nigeria su zo Zandar su zo Agadez
dubban bakin haure ne yake mutuwa a kowace shekara a Sahara Libya na a matsayin babbar hayyar da ƴanci rani ka yi amfani da ita domin shiga turai to sai dai da yawa daga cikin ƴanci ranin kan gamu da ajalin su ba tare da nasarar kaiwa inda suka nufa ba Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez Jamhuriyar Niger
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC madalla hukumar yaki da cututtuka a Najeriya ta ce mutane sama da wato 2,103 ne suka mutu sakamakon cutar kwalara a Najeriya lamarin da ya sa masana kiwon lafiya suka shawarci jama'a da su kula da tsaftan kansu domin kaucewa kamuwa da cutar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Hassan Umar Tambol ya aiko mana daga Ibadan
A yayin da ake samun yaduwar kwalara a wasu jihohin Najeriya, masana kiwon lafiya sun shawarci jama'a a game da matakan kaucewa cutar ta kwalara. Dr. Badmus Ajagbe yace a lokacin ruwan sama ana samun cutar kwalara sosai. Don haka, dole ne a kula da yin tsafta sosai don kaucewa kamuwa da cutar ta kwalara.
Right now we have the early rains, I will have a lot of cholera in managing them they should maintain hygiene.
Dr. Ajagbe yace rashin tsaftar abinci da jiki yana haddasa cutar kwalara don haka a kiyaye a shawarar da ya baiwa jama'a Dr. Babatunde Bangboshi yace wata kwayar cuta ce ke kawo cutar kwalara
Cholera is caused by an organism a bacteria called Vibrio cholerae It affects human beings when their food or their water gets contaminated by the organism
Dr. Babatunde Bangboshi yace cutar kwalara tana kama dan adam saboda rashin tsaftar abinci ko ruwan sha idan abincinsa ko ruwan shansa sun gurbata da wannan kwayar cutar don haka dole ne mutane su lura da abinci da ruwan sha Dr. Iyabo Abdul Karim yace dole ne a mayar da hankali akan tsafta ta jiki da abinci don kaucewa kamuwa da cutar ta kwalara Dr. Iyabo Abdul Karim yace dole ne a wanke hannu idan an yi bayan gida kuma dole ne a wanke hannu idan za a ci abinci da ruwa da sabulu ko toka tace wannan zai taimaka wajen rage kamuwa da cutar kwalara wasu magidanta sun bayyana matakan da suke dauka don hana kamuwa da cutar kwalara
as a mother you have to make your environment neat especially your food and children
tace duk matar gida ko uwar gida ya kamata ta tsaftace muhalli musamman abinci abin sha da yaya uwar gida toyin salako tace dole ne su sha ruwa masu tsafta domin su zauna lafiya
we taking good water and make sure we wash our hands regularly
kace za ta tabbatar da sun wanke hannuwansu da sabulu kullum wannan zai taimaka wajen rage kamuwa da kwalara yayin da aka samu ballar cutar kwalara a wasu jihohin Najeriya guda 30, gwamnatin jihar Oyo ta bakin kwamishinan kiwon lafiya na jihar Oyo Dr. Oluseremi Ajotomobi yace babu wani mutum daya da ya kamu da cutar kwalara a jihar ta Oyo. A wata sabuwa kuma Director General na hukumar kula da hana yaduwar cututtuka a Najeriya NCDC a takaice Jide Idris ya bada sanarwar cewa mutane 2,102 ne suka kamu da kwalara a jihohi 33 da kananan hukumomi 122 a Najeriya. Kana mutane 63 suka mutu. Wannan shekara jihohin da kwalara ta fi kamari sune Lagos, Bayelsa, Abia, Zamfara, Bauchi, Cross River, Katsina, Ebonyi, Rivers da Delta. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto. Menene matakin dauka dauka a yankunan ku dan kauce ma wannan cutar? Zamu neme mu ji abinda kuke ciki ko kuma matakan dauka dauka, amma sai bayan mun kawo muku shiri na musamman wanda wato na kasa kenan. Amma kafin mu kai ga kasan ga wannan shakatawa. Allah kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Suleiman Mun Barma da shirin mu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba da ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba. Wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. A yau shirin ya sauka gundumar Madarun Fa da ke jihar Maradi a jamhuriyar Niger, inda wani mai bukata ta musamman ke taka rawar gani a harkokin canji, bayan da a baya ya kwatanta yin wasu sana'o'in na daban.
Nayi kidi kuma nayi waka, nayi shago, sai na kama sana'a awaki, na koma sana'a jakai, yannan na koma canji Lagos, Kwatano, Ghana, Abuja, din naje da kafa ga guda.
Sannan za mu ji karashin hirar wakilin sashen Hausa a kasar Kamaru Muhammad Awal Garba da malama Hafsa Muhammad mai shagon dinkin tela a Duala, wace ke amfani da wannan dama don koyar da matasa sana'ar dinkin tufafi.
Bara bai amfana komai in ban da ma ya ja maka ma wulakanci a rayuwa.
To kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, a jihar Maradi wani matashi da ke da tawaya a kafa ya rungumi sana'ar canji a matsayin madogara. Sahabi Gurgu Kwantamawa ya zagaye kasashe da dama da nufin samun abin ɗebewa kansa takaici, kafin daga bisani ya koma gida don ci gaba da harkokin yau da kullum. A kashin farko na tantaunawarsa da wakilin muryar Amurka Mansur Sani, bakon shirin ya yi bayani game da tafiyar harkoki. Amma ya fara da tabo yadda aka yi ya sami matsala a kafarsa.
Kamun in fara canji, nayi bara, ina dan karami, amma ba nan cikin Niger ba. Lagos, Kwatano, Ghana, Abuja, din naje da kafa ga guda. Yawa, na dan tanadi abinda na tanada, na ga bara bata ma cancanta ba. Dan nazo na kama sana'a, nayi kidi kuma nayi waka.
Wane irin kidi?
Na duma an kada mani na yi waka, kuma na ce na tuba, na bari, na yi shago Kwantamawa, naga kuma shi ma bai dauke ni ba sai na kama sana'a awaki
har ka fusa shi
ita ma naga harakai ga yanda take duk dai can harakai yarinta ce
kana
ja na ana ta kankama dan aka juya nan kuma can za ni fada dan aka juya nan can za ni fada na koma sana'a jakai ba ni sabon mashi ba ni maradi ba ni sakabal har Abu Haman kuka goma da can wajen dina hado da su sana'a jakai niki yannan na koma canji ina canji ina yi amma kuma canji na bai hana ni noma ba duwa can sana'a da yayi bai hana ni noma ba
ina maganar karatu a wancan lokacin
nayi karatu
na Muhammadiyya ba ai boko
tun ina dan yaro ban yi boko ba aka kai ni shekara ta 7 makaranta na dawo gida
ita wannan nakasa da ita aka yi ka koko
ba da ita aka yi ni ba wannan nakasa ranar jajibiri ta same ni ina dan shekara na dai kai 10 amma ban yi ba muna balo tare da ni da abukai masasara ta kamo ni na taho gida aka dauko ni aka kawo ni abukai suka zo suka kewaye ni ranar jajibiri baba ta na kitso aka dauke ni aka tai da ni aka kawo ni nan madarunwa daga madarunwa aka kai ni luka can ne aka yi mana allura allura ce ta kashe mana kafa ina tabbaci ita ce kamsa a abunta ba wani shay
ina ganin wanda suka yi allura ba su iya ba ko kuma
ba su iya ba an yi ta neman magani
Allah
bai kadarta ba
yanzu shekarun ka nawa a duniya
to yanzu ina gana kai 35
mata nawa
matata uku
da daya nawa
daya 16
kana da niyyar cikewa
in dai Allah ya yarda
Zabi an ga gwagwarmaya ta rayuwa
gaskiya an ga
gwagwarmaya me kalubale
kai
wanda ba kamantewa
gaskiya an shiga kalubale kala kala nan da na kama kasuwa Niger wannan ta sana'a jakai haji ko ɗaya rana sai da aka yi man tara ta miliyan guda na biya na koma ta haya sati na uku aka yi man ta jika 900
to daga jihar Maradi cibiyar kasuwancin Niger za mu je cibiyar kasuwancin Kamaru wato Duwala inda kamar yadda aka ce a shirin da ya gabata nakasassu a kasar sun dage da fafutukar neman aikin yi sakamakon wayewar da wannan rukuni na al'umma ke kara samu dangane da kaskancin da ke tattare da sana'ar tara koko Malama Hafsa Muhammad yace daga cikin masu tawayar da suka kafa masana'antu kuma suke gudanar da harkoki irin na cigaban al'umma
yanzu a cikin yayanki akwai wanda suka gaje ki wajen gudanar da wannan ayyuka da kike na dinki
sosai ma ka da yaya uku da suka gaje ni akai su ma suna dinki kaman da nake
wannan kike kuma da kike da shi gwamnati ta agaza miki ne ganin cewa kina kwazo domin rike kanki
sun taimaka mini da suka zo suka ga yanda yanayin yanda nake aiki suka tausaya sun kara min guda biyu manya
bayan sun kara miki kuna guda biyu wannan abin ya kika ji a zuciyarki
ya kara mini kwazo na ji daɗi don na san sana'a na ba ƙaramin sana'a ba ne kuma ya ƙara min ƙwazon daɗin nema kuma alhamdulillah
waɗanda suke koyan ɗinki a wajenki shin biya suke yi ko kuma kina musu kyauta ne
ni kan gaskiya in ka ga dama ka biya to in baka biya bin baka ga dama ba ma dai ni dai ina nan da su na riga na saba so ma kira ma mutane ma nake don su zo su koyi sana'a su san su dogara da kansu a rayuwa
waɗannan ɗinkuna da na gani kike yin nan ana biyan ki ne sosai kamar yadda ake biyan sauran mutane ko kuma a farashi mai rabusa da kike wa al'umma shi sa ake kawo miki wannan ɗinki
ana biya na kan daidai yadda ake biyan masu lafiyayyun mutane haka ake biya na don ina aiki mai kyau
yanzu kuma me kike bukata domin taimako daga wajen gwamnatin kasar Kamaru
muna bukatar taimako ta abubuwa da yawa kogi ma dai bai kiyayyafi ba
sauran takwarori ki waɗanda su ma suka samu nakasa a jikinsu a wani shawara ke ba su
shawara na a wajensu su dogara da kansu kar su jira shi sun je sun yi bara bai amfana komai duk waɗanda suka samu kansu a irin wannan hali kar su ce za su zauna su jira wai sai an yi musu su dogara da kansu su nemi sana'a ba abin da ya fi sana'a a rayuwan kana da sana'an ka wallahi ka wuce komai
to madalla masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so Kafin wannan lokaci a madadin Sahabi Gurgu Kwantamawa jihar Maradi a jamhuriyar Niger da Hafsa Muhammad da ke Duala a jamhuriyar Kamaru, sai producer Julie Lizis Gresham, Nisle Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
To a gaida Nisle Mumuni Barma. Yanzu kuma sai ku kira ku bayyana mana wani irin mataki kuke dauka a yankunanku don kaucewa kamuwa da kwalara da ta barke a wasu sassan Najeriya. Lambar mu 202-980-6850. Muna da kira Balan, daga idan kake kira?
Adama.
To Balan na Adama, muna jinka.
Ala Adama.
Ina sunanka kuma ina jinka?
Mai Balwa Adam.
To bismillah, je duniya na sauraron ka.
Yawwa, nake ba. Game da kiwon kwarallar nan, alhamdulillah, mun dauki mataki sosai yanda ya kamata. Mun wuce sati ma mun tare sosai a garin.
To madalla.
Mun gudanar da ayyuka kamar kullum. Sauran su duka kasuwanni sun yi share. Sai dai muna fata Allah Ubangiji ya sauka kai share.
Amin, sun ma amin. To bari mu, to mun gode, bari mu kada zuwa jihar Kogi. Wane ne a Kogi?
Salamu alaikum.
Amma alaikum salam, Malam na Kogi.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, muna sadinka.
Ni daga Jakuta jihar Kogi.
To bismillah.
Ni alelwa.
To bismillah Malam.
To tsakani da Allah an cewa tsafta shi ko addini. Tsafta za a ci gaba da ake yi a jihohi ko ina tsaftace magudanan ruwa. Shi ne ya kamata rinka yi.
To mun goje kwarai da gaske Malam Dalwa. Bari mu je jamhuriyar Niger. Wane ne a Niger?
To kuna tare da Abdulkasu nan ne ke unguwar Wadata Tawale na birnin Adar jamhuriyar Niger, babban mai sauraron ku.
To Abdul muna
aina da zan bada.
Yawa.
Eh, matakan da ya kamata a doka ne domin kiyayewa da shi wannan cutar na kwalara shine dai mutane dai su kula da tsafta don tsafta ta zama wajibi. Sai ko daga wajen abin da ya shafi tsaftar abinci, tsaftar ruwan sha, tsaftar muhalli. Sannan kuma ina kira ga al'umma don Allah da Annabi wanga lokaci da ake cikin na damana. Kauce ma kamar misali zub da ruwan dauda a ko'ina don su kansu suna iya kawo cuta. Kuma duk wanda ya shiga ban haya a dinga wanke hannuwa sosai, kuma a dinga bin shawarwari na likitoci. Sa'annan kuma musamman su kansu hukumomin kiwon lafiya su dauki mataki bangaren iyakoki, abubuwan da ke shigowa suna heta.
To mun gode kwarai da gaske.
Ubangiji Allah ba mu lahiya da zama lahiya.
Amin, sun mamin bar mu je jihar Niger, Najeriya. Wane ne a jihar Niger?
Kuna tare da Ibrahim da wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger.
To Malam Ibrahim.
Kuma Afirka reshen jihar. To a hakikanin gaskiya ya kamata al'umma su kiyaye na farko akan tsafta, a kiyaye da tsafta abinci da kuma ainihin tsafta magudanan ruwa da kuma ya kasance suturu da dukkan wani abun da zai danganci abun da za ka amfani da shi a rayuwa. Yana da kyau a riƙa kiyayewa akan wani, to insha Allah za a samu sauƙin kamuwa da cutar kwalara. Abin da nake kira ga al'umma kenan.
To mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim wake hula. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Sana magana da Yakubu Dauda daga nan garin Kamuri kullu zangin ka tabla kalgon nan Kaduna state.
To Malam Yakubu Dauda na sarin ka.
Eh, to abin da nake son ba da shawara shi dai tsafta da ma cikin addini ne ko ba haka ba?
Haka.
To tsafta ne kamar sannan ganin dai kamar da muke jima makiyaya harkar lafiya. Wannan suna fatakarwa kan maganar harkar tsafta da abincin da za a ci da yin da za a sha ko ba shi ne ba
haka ne,
da kuma hada da addu'a da suna cin menene addu'a da shi ne gaba yana da kyau, tsafta na da kyau, amma ko kuma sai ka tsara da su Allah kake mu ko ba haka ba?
Haka yake.
Karshe kuma da Allah na roƙon wa ya kuni da nan kura da ina roƙon ku wannan shirin mai farin jinin da Allah kuma tsara mana lokaci yana kafa mana.
To mun gode kwarai da gaske. To eh, sai ka takaita dan wasu kuma su shigo. Eh, bari mu sake komawa jamhuriyar Niger. Wane ne a Niger? Ah, to ina jin mun rashi malamin mu na Niger. Kamar yadda muka ga muku. Yawa, eh, muna da kira daga Sokoto. Wane ne a Sokoto?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba na Sokoto a Nigeria.
To Bello Garba, duniya na jinka.
Ya kamata a ce abi musamman ma irin masu shan ruwa cikin kwatanni waɗanda ka ɗoban ruwa, to ya kamata a ci gaba da tawasa su. Haka kuma a tsaftace tuwayi da dukkanin abin da ya shafi nau'in abinci, to a tabbatar da an tsaftace shi. Kuma idan mutum ya ji wata irin matsala ta alamun kamuwa da wannan, to ya nufaci asibiti. Wannan shi ne ra'ayina. Na gode BOA.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Kano. Wane ne a Kano?
Assalamu
alaikum. Assalamu alaikum.
Kana tare da ɗan Asabe mai fata daga Yawuri, jihar Kano.
To bismillah ɗan Asabe.
To ina so in yi amfani da wannan dama na ku in yi kira ga masu sauraro da su bi ƙa'idoji da likitoci suka bayar. Idan kwalara ta faru, a riƙa wanke hannu. Idan an shiga matsayi, a shashshare gidaje, a bar ƙazanta, a daina barin ƙazanta a cikin gida. Wanda idan ka yi ba haya ka je ka wanke hannunka. Wannan dama a addinin Musulunci Annabi ya ce idan ka yi ba haya ka wanke hannunka. Sai to ina sanar da jama'a cewa wannan mataki shi zai kare mutum daga kamuwa daga cutar kwalara. Allah kuma ya kare mu gaba daya.
Amin subhana Allah. Ta tashi lafiya. Amin subhana Allah. Tasbih. Bari mu je jihar Kaduna, mu sake komawa Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi
ta'ala. Amin wa alaikum assalam. A gaida Alhaji Musa.
Baba ya kuma tari, barka da dare.
Suna
Alhaji Musa Garo, da reso da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To.
To baba ya kuma tari, muna godiya da dawo mana da wannan lokuta da aka yi, kuma aka ba mu wannan lokaci. To abinda muke kira ga su kansu al'umma, ya kamata su kasancewa masu tsafta akan kowanne al'amari. Saboda kaga rashin tsafta, ana barin yara suna zuwa rafi, suna yin wanka, suna zuwa suna cin abin da bai dace ba. To ya kamata a ce yara a kula da su, kuma su kansu ɓangaren gwamnati ya kamata duk abin da za su yi ƙoƙarin wajen kawo abubuwan da ya kamata al'umma su samu, domin su kasance abu mai kyau domin wannan kiyaye kwalara ɗin. To wannan muka fatan alkhairi, Allah ya sa a tashi lafiya.
Alhaji Musa, amin. Mun gode ƙwarai da gaske.
Kasuwar kawo Kaduna Najeriya, na gode.
To mun gode Alhaji Musa. Bari mu ɗauki kira ta ƙarshe daga jihar Adamawa. Wane ne Adamawa?
Na'am, assalamu alaikum. Mai magana Shaiburu Yadda da ke gama kuma Mai Bello jihar Adamawa Najeriya.
To man Sha'abu, duniya na sarin ka.
Na'am, gaskiya dai ɓangaren kwalara dai mu a nan jihar Adamawa, wallahi satin da ya wuce mun gera lambatu, mun gera mun rufe shaguna gaba ɗaya, sanda aka yi gere-gere kafin nan kowa ya zai buɗe shagon sa. Allah ya damu da nan ka, muna kiyayewa. Allah zai ƙara kiyaye mana.
Amin sama, amin.
Mun gode DW, tashi lafiya. Allah ya bar mana.
To mun gode ƙwarai da gaske. Mun fara da Adamawa, kuma mun rufe da Adamawa, sai kuma gobe ku ji mu da wani lokacin. To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karo a taƙaice.
To a taƙaicen, ƙungiyar Hezbollah ta ce wani harin da Isra'ila ta kai daga ta sama ya kashe wani babban kwamandan ƙungiyar mai hedkwata a Lebanon a daidai lokacin da ake daɗa zaman ɗarɗar tsakanin ɓangarorin biyu. Wani bayani daga ƙungiyar ta Hezbollah ya ce an kashe kwamandan mai suna Muhammad Na'aman Nasir a yau dinnan Laraba a wani hari da aka kai daura da birnin Tayar mai gabar ruwa. Idan an tuna dai, Talib Abdullah, wani kwamandan Hezbollah, shi ma ya mutu a watan jiya a wani hari da Isra'ila ta kai daga ta sama. Amurka ta tasa ƙiyar wasu 'yan China da suka yi yunkurin shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba, a cewar ma'aikatar harkokin tsaron cikin gida ta ƙasar jiya Talata. Jigilar da jirgin shata ɗin ya yi a ƙarshen mako ita ce mafi girma tun daga shekara ta 2018, kuma ma'aikatar ta harkokin tsaron cikin gida ta Amurka na aiki da ma'aikatar tsaron lafiyar jama'a da hukumar tafi da harkokin shigi da ficin China kan shirin sake irin wannan jigilar.
To ba sauraro, iya abin da za mu kawo muku kenan a yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabbin shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lizard Gresham wacce ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan dare wato Mr. Chan, Baba Yaku makeri da na shiri da na hada wato na kuma gabatar, nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi nan nasa. Amin summa amin. Wassalam.